shift kumaka jirgin nuhu shekaru ara aru kaya ginda na dakci sai ta bi zurar adamu gunin na kaya sugumma koshu tafin garbiyas acali tanjatiba garbiyas koshi na ngari har nakan gunda ja dili nayi nayi dai ku abu koshi jaka tufana wato nin jaka farko bayan halitta ga duniya ta kafi wannan asik nakate dilyan mana kaso koshi nemin kade gunda tun daga challe shena su kuwa nuhu sai talal bir nuhu raga tsatsati aksar jirgiwa ga challe sumun ka atlibka ga jirgiwa ga nuhu tafi wa azik adalti ga challe gibka shekarun da nuhu afi ta ka tsatsati ga jirgiwa su koshi yaddar ngarinda challe walir nuhu ba tangi shi at kims shi abun was da bias na tib buliki abu atimbi puktagi ke jaunda nuti